أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda dake unguwar gawan katare a nan birnin da magaram domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam da al-hafiz al-ghani bin abdul wahid al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna yammacin Al-Khamis da ran Juma'a wanda ya daidai da 28 ga watan Zulhijja Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 daidai da 4 ga watan Juye wata na 7 miladiya ta 2024 a cikin karatunmu na littafin Umdatul Ahkam idan ba manta ba kafin sallah muna cikin Kitabul Wasaya malan littafin da ya koro mana hadisai wanda suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi wasiya da aka ce wasaya jami'i ne na abin da ya shafi wasiya kamar yadda ya riga ya gabata inda mun gani cewa ita abin da ya shafi wasiya akwai mashru'iyyancin ta a cikin littafin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka da ijma'in malamai gabaki daya wanda alqur'ani ubangiji subhanahu wataala yana gayi mana cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyya wato ai an farlanta mana an rubuta mana ba laihi mutun yana iya wato yin wasiyya lokacin da mutuwa ta zo mishi in taraka khayran idan ya bar wata dukiya to a lokacin yana iya yin wasiyya in kuma bai yi ba ma shi ma ba laifi bane ba amma dai yana daga cikin hadisin da ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa wannan wasiyya tana daga cikin irin tausasawa ta Ubangiji subhanahu wataala da ya yi ma bayi da jin kanshi wanda ya halatta musu su yi wasiyya lokacin da mutun ya zo mutuwa saboda zakka mutu ka bar duniya to kana da dukiya to dan ya zamanto ladanka har ka mutu wato ana yana nan yana ci gaba da zaka yi wasiyya cewa a gina ma masallaci ko a yi kaza ko a yi kaza ka gani koda ka mutu wannan ladan zai iske ka shi yasa hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha tasaddaqa alaikum bisulus min amwalikum hina wafatikum wato lalle Ubangiji subhanahu wataala yayi muku mine sadaka da sulusin wato dukiyarku yayin da kuka zo mutuwa wato kana iya kai wasiyya har da sulusi na cikin abin da ya shafi dukiyarka wanda mun gani hadisi na farko da malam ya kawo mana duka wannan dai shin huda ce dan mu dasa wato karatun kamar muraja'a abin da ya gabata hadisi na farko da malam ya kawo mana ya gabata riwaya daga Abdullahi dan Umar yarda Allah da tabbata a gare su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ai bai dacewa ga mutum musulmi wanda yake da wani abu wanda zai yi wasiyya akan shi yabitu laylatayn ya kwana dare biyu illa face dai zamanto mu wannan musulmin wato wasiyatuhu maktubatun inda wato wasiyar shi tana nan a rubuce a wajen shi kamar suka ce a rubuce a nan kasan matashinka wato bai dacewa a ce kai musulmi a rayuwarka kana da wasu abubuwa wanda ya dace a ce kai wasiya ka rubuta su ko bayan mutuwarka har kai kwana biyu baka rubuta ba wannan abun babu shi a rubuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bai dacewa ga mutum wato musulmi to wannan da wa ake daga baki ɗaya musulmi ake baka ce banda kai ko banda ni ko banda wane inda kuma idan muka bincika kawunan mu kowa yana da abin da ya dace a ce yayi wasiya akan shi da yau a ce ya rasu saboda akwai abubuwa diya ba wai sai dukiya ba akwai dukiya la'alla kana bin wani kudi ko kuma yana bin ka kudi to idan ka mutu misali ba a san bawa wannan amma an ka riga ka rubuta ka aje ka yi wasiya cewa wani na bin shi kaza wani yana bin na kaza wani akwai haƙƙin shi kaza waye kaza na wani ne abu kaza na wani ne duka ka rubuta ka aje ya zamanto a turawa suna cewa kundin menene kundin ba kundin tarihi ba akwai wasu forum haka suke ce mata kayye da menene sai kare ko kayye da menene a turance suna da irin wannan turawa to kai ma na'am har a salula ma akwai application wanda zaka sa ka dinga sa wasu abubuwan ka duk da su turawa zaka gani rayuwar su ce daga wani abu ya wakana sai ya gani ka ya je ya dauko kayye ya rubuta le kaza 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 abu kaza na bacin rai ya same ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza to kaga wannan ai rishin aiki ne abun bacin rai ya same ka ka koma ga Allah wannan shine halin mutum musulmi na'am kamar su farmu ajanda aiwa to ala kulli hal wannan hadisin Abdullahi dan Umar ya rawaito mana shi sannan kuma Imam Muslim yayi kari yake cewa Abdullahi dan Umar yana cewa ba marrat alayya laylatun munzu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu zalika illa wa indi wasiyyati Abdullahi dan Umar yake cewa wallahi da daya wani dare bai taba huce ni ba tunda naji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai bai dacewa mutum musulmi ya kwana biyu face ya rubuta wasiyyar shi tana nan a rubuce wato a wayan shi Abdullahi dan Umar yake cewa tunda radda naji wannan wato dare bai taba huce ni ba face sai da wasiyyar ta tana nan a rubuce da mun sani a baya mun gani irin yanda dama Abdullahi dan Umar ya kasance yana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gurguje dai wannan hadisi ya gaba da hadisin da muka tsaya a cikin shi shine hadisin Abi Sa'id hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas shine malam yace al-hadisu sadis wa 90 ba'da al-mi'atayn an Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala ja'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi faqultu ya rasulullah قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال يا رسول فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفقة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة وتوانا شما حديث كما عند عدد ثم نكر شيء وتو منكر انتاشي شيني حديثي لك سعد bin Abi Waqqas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wato yahuduni ya ziyarce shi bai da lahiya ya gaishe da shi da yajiki ama hajjatul wada shekarar da aka yi hajjin bankwana yace min waj'in ishtadda bi na daga wata rishin lafiya wanda ta mishi tsanani faqultu sai sa'ada yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kad balaga bi min alwaj'i ma tara ya rasulullah kana gani ko yanda rishin lahiya ta kai ne rishin lafiya ta kai ni wa ana du malin wala yarithuni illa ibnatun wato kuma ni ma abocin dukiya ne ina da dukiya mai yawa kuma ba mai gado na sai iyata daya wanda idan kana da dukiya misali ko ka mutu misali babu mai gadon ka sai iyakka daya ka so nawa ne za ba ta rabin dukiya kadai za ba ta sauran rabi kuma akai shena baitul mali rabin wannan to sai sa'ada yake cewa ya rasulullah babu wani wanda zai ci gadon shi sai wannan diyar tashi daya ita kuma in ya mutu rabi ne za ta ci sai ce to ya rasulullah afa atasaddaqu bi sulsai mali shin yanzu na iya yin sadaka da biyu cikin dukiya da akasa dukiyar shi wato uku yayi sadaka da biyu kenan dai ciyar ko yayi sadaka da dai ciyar in dukiyar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi la a qultu sai sai dai kada cewa fa shatru ya rasulullah to ya rasulullah yanzu in raba dukiya ta tsaka in yi sadaka da rabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi a la kada kai haka da qultu sa'ad ya kara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa thuluth ya rasulullah to daya cikin uku ya rasulullah annabi yace a thuluth daya cikin uku wa thuluth kathir yace shi ma fa daya cikin uku yana da yawa annabi yace mishi ka san da cewa fa ya sa'ad innaka intadara warasataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas wato na da ka bar wato bayanka masu cin gadon ka su zamanto mawadata a ce ka rasu yau magadanka sun zamanto sun samu gado sun yi arziki da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun shi yafi alkhairi min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas na da ka bar su wato matalauta basu da komi ka rabe dukiyar taka suna zuwa suna roko suna make amma mutane hannu suna roko annabi yace wa innaka kasan da cewa kuma lan tunfik nafaqatan tattabi biha wajhallah da dai bazakka ciyar da wata dukiya ba bazakka ciyar da wata ciyarwa tattabi biha wajhallah da zakka nemi yardar ubangiji subhanahu wata'ala illa ujirta biha fa ce sai ka samu lada akan wannan hatta ma taj'alu fi imra'atik hatta abinda zakka sa a bakin matarka na abinda ya shafi abinci ciyarwa kenan qala sai ce qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ukhallafu ba'da ashabi yanzu ba sahabban nan abokai na gaba ke dai tahiyya za a yi tunda an safko daga haji sannan tahiyya za a yi a bar shi shi yanzu a makka yana nan tunda yana ganin rishin lafiya yanda ta kawo mishi tsanani cewa rasuwa zai yace yanzu ya rasulullah bari na za a yi anan annabi sai ya ce mishi innaka lan tukhallaf kasan da cewa ya sa'ad ba za a barka ba fata'amal amalan tabtaghi bihi wajha Allah da zaka aikata wani aiki kana neman yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala illa zaddatta bihi daraja wa rifa'a ba ce sai ka samu da wannan wato daraja ka ta daukaka a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala allaka an tukhallaf ya sa'ad kai kana tunanin cewa zaka mutu a'a tana yuwa fa a ja maka wato ranka ya tahi ka warke daga wannan rishin lahiye hayya zamanto hatta yantafi'a bika aqwam hayya zamanto wasu mutane su amfani da kai wa yadurru bika al-akharun wasu kuma su cutu da kai annabi sai ya ce allahumma amdili ashabi hijratu ya allah ka cika ma sahabbai na hijrar su wala taruddahum ala aqabihim kada ka maida su ka juya musu hannun agogo ya koma baya lakini liba'is yace bari dai abin da yake na bakin ciki shine sa'ad bin abi khawla wanda ake jima bakin ciki shine sa'ad bin khawla wato yarisi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annama yana ji mishi zanin cewa an mata bi makka cewa ya mutu a makka wato wannan shine tarjuma wannan hadisi sa'ad bin abi waqas bi da lahiya an sabko daga haji da aka sabko daga haji bai da lahiya rishin lahiya ta yi tsanani ayyakai yake ganin cewa fa shi zai rasuwa zai sai zo yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni ina da dukiya kuma ba mai cin gado na sai ya ta kwallun kwal shin na iya sadaka da rabin dukiya ta yace a na iya sadaka to da biyu cikin dukiya ta da farko biyu cikin uku na dukiyar shi yace a yace to rabi yace a yace to ɗaya cikin uku annabi yace to ɗaya cikin uku ma fa abu ne wanda yake da yawa annabi sai yake gayi mushi yake cewa ka san da cewa fa ya sa'ad na da ka bar wato iyalinka masu cin gadanka agniya suna mawadata shi yafi alkhairi an tadarahum alatan yatakaffafuna an-nas na da ka bar su wato abin da ya shahi wato talakawa suna zuwa wato suna roƙon mutane wanda a wannan gaban malamai suke cewa game da abin da ya shahi babu laifi kai wanda kake da dukiya lokacin da ka zo mutuwa in kai wasiya da thulusi in zaka yi wasiya kada ka bari ka wuce thulusi wasu suka ce a kaka wuce ma kaka kawo thulusin ma kaka kawo thulusin dan ka bar ma wato iyalinka wato dukiya masu cin garanka su zamanto bayanka sun zamanto mawadata su ma suna taimakawa da ya zamanto sun tayi suna roƙon mutane a ce wani ga baban su can kaza da kaza da kaza ne amma yanzu sun dawo suna bin mutane wanda kuma wannan yake nuna ma irin munin abin da ya shahi roƙo munin roƙo a musulunci ka ringa bin mutane kana roƙe roƙo in dai ba buƙata ba ta ƙarshe malamai suka ce bai dacewa shi yasa wanda yake yawan bara da roƙo a ranar tashin alkiyama ya zai tashi barangwal shi sa musulunci ya hana irin wannan yawan roƙe-roƙe da barace-barace Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuma ka san da cewa da ɗaya ba zaka ciyar da wata ciyarwa ba face da wannan ciyarwar kana neman yardar Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada sai annabi ya bashi al-bushir ma cewa kai sa'ad ba za a barka ba ma bi ma'ana zaka warke har ya zamanto mene hatta yan tafi abika aqwamu a zo wasu mutane su amfanu da kai su ne wato musulmi irin yanda zaka je ka taimaka ma musulunci a zo a yi yaƙi da kai ka taimaka an daga kalmar la ilaha illallah yace wa yadurru bikal akharun wasu kuma su cutu da kai su ne kafurai da zaka shiga fakin daga ka je ka kashe kafurai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace allahumma mdili ashabi hijratu ya allah ka cika ma sahabbaina hijratu miye ya cika musu hijirar su don me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saboda ai sun yi hijira sun koma madina to yanzu an zo makka to shi kuma idan ka yi hijira daga gari hijira ta musulunci bai dacewa ka dawo wannan garin da zama yau misali a ce wani gari na kafirci kake rayuwa a nan an hana ka ta yi addininka ka tashi ka ƙaurace ma wannan garin don ka koma wani gari ka yi addini to ko da garin ya dawo garin musulunci bai dacewa ka dawo garin nan da zama shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan suke sa'ad yake ganin cewa yanzu shi zai zo ya mutu wato a makka inda ya bar ta saboda wato a da tana kafirci idan bi ma'ana hijirar shi za ta zamanto ta dan rage shi yasa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lakinil ba'is abin yiwa zahi shi ne wane Sa'ad bin Khawla saboda shi ya mutu a makka ya mutu a makka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa ya Allah ka cika ma sahabbaina wato abin da ya shahi wato hijirarsu a gurguje wannan hadisi zan mu gani daga cikin fa'idodin da zan mu ɗauka abu na farko shi ne cewa mutum idan ya zamanto ya mutu ko kuma zai mutu da ya bar wato masu cin gadon shi suna mawadata ya bar musu wannan dukiye ta ya zamanto sun yi amfani da ita khairul lahu shi yafi alkhairi da ya zamanto ya kwashe dukiyar ga baki ɗaya ya rabe saboda ai ana samun wanda ya zo mutuwa kawai ya ringa bi yana sadaka da dukiyar shi ko kuma wata rashin lahiya ta kama shi wanda ya san wannan rashin lahiyar da zai ta kai shi kawai sai ya ringa bi yana bata dukiye dan mi yana bakin cikin magadan shi magadan yake ma bakin ciki to wannan bai dacewa abin da yafi shine kai in ka zaka yi wato wasiya kai wasiya da sulusi amma ka bar su wanda suke mawadata yafi ka bar su basu da komi suna zuwa suna yi ma wato mutane roƙo idan wannan abin da ya shahi barin dukkan mutumin da yake da dukiya sannan a wannan hadisin zamu gani malamai suka ce akwai mustahabbanci shine ziyarar mara lahiya ga wanda yake shugaba nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba amma ya taso ya kai ma wa ɗaya daga cikin wato sahabban shi ziyara bai da lahiya da an dora ka kai ne shugaba misali kada wani na ƙasa da kai dan bai da lafiya ka ce a baka je ba wato gane shi a ka tashi akwai musta'abbancin ka je ka ziyarce shi bai da lafiya wato ka gan shi haka yi mishi addu'a ta Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya haka kuma akwai istihbab na malamai da suka ce game da abin da ya shafi sadaka ga dukkan mutumin da yake da ikon yin ta kai ne kana da dukiya tun kafin ajali ya zo ma ka ringa yin sadaka haka akwai halaccin wasiya ga sulusi na dukiya ɗaya cikin hukun dukiya ga mutumin da wato mutuwa ta zamanto ta kusan mushi haka kuma wannan hadisin yana nuna mana cewa akwai nuni game da kwadaitarwa ga mutum ya gyara niyyar shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha da dai ba zaka ciyar da wata ciyarwa ba wanda kake neman yarda Allah kaga sai ka gyara niyyarka illa ujirta biha ba ce sai ka samu lada akan wannan sannan idan zaka yi ciyarwa ka yi ta dan neman yarda Allah subhanahu wataala wannan shine zaka samu lada idan ka yi ta dan wani dan a gani cewa kana sadaka ko kuma wani makamancin haka to wannan ba zaka zamanto ka samu lada ba haka kuma zan mu gani a cikin wannan hadisin irin ciyarwa ga wato mata al-infaqu al-zawja annabi yace hatta ma taj'aluhu fi fi imra'ati abinda zaka sanya a cikin bakin matarka idan ka gani ciyar da matarka da iyalinka da yaranka abu ne wanda zai gadar maka da mine da lada in ka kyautata niyyarka a wajen Ubangiji subhanahu wataala sannan kuma zan mu gani irin falalata wato abin da ya shahi tsawon rai Allah ya maka tsawon rayuwa amma tare da ni tare da kyawun aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane shine mutumin da Allah ya ja ran shi yayi tsawon rayuwa yayi shekaru amma kuma mine wa hasuna amaluhu aikin shi yayi kyawu dai idan rayuwarka ta yi tsawo kuma aikin ka bai ba kyawu kaga laftin mine ne laftin zunubi ne kan zunubi amma a'a Allah ya ja maka rayuwa ta tahi sannan kuma ya maka gamdakatar kana aikata alkhairi to wannan yana daga cikin mafificin wato alkhairi na abin da ya shafi mutane haka kuma babu laifi malamai suka ce akwai halaccin mutum yayi tamanni yayi burin cewa Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rayuwa tare da tsawon aiki amma ya kai muqarana tare da tsawon aiki cewa Allah ka ja zamanin mu ka kai mu je mulka la da mul can gaba amma mene da imani da imani tare da aiki to wannan babu laifi da kai wannan amma kawai haka nan ka zo ka ringa Allah gwada mana badin badada badin badada da imani ka ringa karrana ta da imani ba haka nan ba ai sai a samu matsala sai zaman to kana aiki kai aiki can kuma kaja kuma fa ya'malu bi amali ahalin nari fa yadkhulaha Allah subhanahu wataala ya kare mu sannan kuma a wannan hadisin zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tausayin sahabban shi kaga can yake cewa lakinil ba'is abun jima wato zahi shine sa'ad bin khawla cewa ya mutu a makka sannan kuma wannan hadisin muke ganin irin falalar hijira wato tana da falala da kuma su al-muhajirin suna da falala har ya kai cewa idan kayi hijira ba zaka dawo wannan garin ba sannan kuma a wannan hadisi zan mu gani cewa wasiya bai halatta ka wuce sulusi ya halatta can muka ce kai da sulusi to amma kuma bai halatta ka wuce sulusi to duka wannan wato yana nuna mana irin wato abubuwan da wannan wato hadisi ya kawo sai mana yace al-hadisu as-sabi'u wat-tis'un ba'da al-mi'atayn an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وتوانا حديثي نا قبشيني نا عبد الله نا عباس يرضى الله تتبتع أغريس قال إيك تشوى لو أن الناس إنما أتي متاني كودا ما أتي متاني غضوا من الثلث إلى الربع za su tawi ko su dawo daga sulusi na wasiyya da za a bada sulusi a su dawo su tawi su rike su dawo ilal rubu'i zuwa ga ɗaya cikin hudu yace saboda mi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala ath-thulusu cewa ɗaya cikin uku wath-thulusu katir ai ɗaya cikin uku abu ne mai yawa to kaga annabi ya ce mai yawa ne to shi yasa nan Abdullahi dan Abbas a wannan hadisi yace ina ma a ce mutane wai su dawo daga sulusi wajen yin wasiyya ta dukiya oliye kai da sulusi a ka dawo da zuwa rubu'i yace ina ma su dawo saboda annabi da yace ath-thulusu fath-thulusu katir annabi da yace sulusi ai sulusi wato abu ne wanda yake da wato yawa wannan kaga fahimta ce ta Abdullahi dan Abbas wanda mun sani Abdullahi dan Abbas ayya kai ana mushi laqabi da turjamanul Qur'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a cewa Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil shi yasa wani lokaci Abubakar in ban manta ba zai yi wasiya ne ko sai ya raba dukiya gida biyar yayi sadaka da daya kene ya bada kumus aka ce mishi ya zai yi bada kumusi kaza da yace to yace yayi koyi ne da aya can kumusi da ubangiji subhanahu wataala ya ba ya raba idan ka samu wata dukiya wata dukiya ake raba gida biyar alfayu yace yayi koyi ne da ita kina kaga shi dawowa ma ya raba gida biyar kina wannan yake nuna cewa idan ya zama to sulusi yanzu misali sulusin dukiya kai ne kan zakka mutu kana da 30 million ɗaya cikin ukun ta nawa ne miliyan goma miliyan 30 ɗaya cikin ukun ta shine miliyan goma to kaga miliyan goma idea ce kai wasiya da miliyan goma kamar miliyan nawa miliyan 20 to kaga idea wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ath-thulusu wath-thulusu katir to na Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas yake cewa ina ma to mutane za su dawo daga sulusin nan su dawo rubu'i shine ɗaya cikin hudu miliyan 30 ɗaya cikin hudun ta nawa ne 15.5 7.5 haka ne 7.5 ko kenan oli ya bada 10 ya bada 7.5 in kuma zaka yi na irin Abubakar ka raba gida biyar miliyan 30 idan ka raba ta gida biyar babu mathematics ina scientific shidda ko kenan ka gani an rago to wannan dai ala kulli hal ya halatta wato mutum ya zamanto wato yayi wasiya da sulusi in ya dawo kuma yayi kasa da sulusi wannan wato shi ma yayi kamar yadda ya gabata a hadisin Sa'ad kin innan ma ne ya kawo mana karshen wato hadisai da ya kawo mana a cikin kitabul wasaya sai ma ne ya ce kitabul fara'id wato littafi da zai yi mana bayani game da abin da ya shafi al-fara'id menene al-fara'id shine jam'i na farida wato bi ma'ana mafrud abubuwan da aka farlanta menene abubuwan da aka farlanta ko kace al-miqdar wani gwalgwado da shari'a ta kayyade shi yasa can Allah subhanahu wataala yake cewa fa nisfu ma faradtum can yace nasiban mafruda wato ai miqdar ne wanda yake a kididdige wanda yake sananne to asali a cikin wato shari'ar musulunci idan aka ce al-fara'id shine wato abin da ya shahi ilimi ga sanin wato rabe-rabe na wato ma'abota wanda ya dace mutumin da ya rasu a same ka ka san cewa wane da ya mutu ya bar wane ka san kowanne kaza za a bashi to wannan shine ake ce ma al-fara'id da sai ka ce rabon gado an gane rabon gado kenan yana shi ilimin rabon gado hadisan da suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi rabon gado wanda ana cikin shi a cikin muwatta an gane ko ana ta lissafawa sunan zan mu kawo wasu hadisai wanda malam ya kawo duk da idan mun duba zan mu gani malam bai kawo mana ba wato hadisai da yawa bai wasa ba kuma ta duka hadisi nawa ne ya kawo biyar ko hudu nawa hadisi hudu ya kawo a ciki to amma ko wannan yana koma gami ne ga sharadin malam da ya ajiya a littafi cewa a littafin shi ba zai koro maka ba wani hadisi sai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki wajen muddo shi to shi yasa ai ba duka ba hadisan ne idan zaka wasa ashi ne sai ka koma irin manya-manyan littattafai irin abin da ya shahi ko kakka je nesa tun farko ma bulughul maram da kawo hadisai da yawa ga wanda suka shahi fara'id da kuma abin da ya shahi suran kutubus sitta to asali akan abin da ya shahi fara'id shine fada Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa da yake cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unthayayn a ƙarshen aya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dauki ragamar raban gado shi ya dauki ragamar raban gado malamai suke cewa yayin da ya kasance cewa abin da ya shahi raban gado abu ne na dukiya sannan kuma shi gadon suwaye za a ba ma suka ce galibi wanda ake ba ma gado su ne wanda suke raunana wanda suke bissu da ƙarfi yanzu misali mutum ne ya mutu mafi yawa ai wani ya mutu ya bar akwai yara a ciki akwai manya to kaga ni da a ce wani ne za a ce shi kawai in ka mutu zai zo ya raba gado ba shari'a ba ta karantar ba ubangiji subhanahu wataala ya karantar ba da sai a duba a gani a babba hakarin a'a sai ubangiji subhanahu wataala ya ja ragamar wato wannan raban gada yayi ta kuma a bayyane a fassala gabaki daya dan kai ya zamanto cewa akwai wani majali wanda wani ra'ayi zai shigo raban gado gabaki ɗaya babu majalin ra'ayi duk wanda kaga an bashi gado duba nasi in ma qur'ani ya zo ko kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gado babu ra'ayi shi yasa in aka zo raban gado abu ne wanda sai masanan shi a cikin jama'a ma ba kowa bane ya san ilimin raban gado dan da yawa zaka gani an zo raban gado wai wani ya zo misali an zo raban gado gashi nan mutum ne ya bar gida da aka zo ma da farko wani yana bani kissa wani ya bar wato wani shago da aka zo da farko ma kawai aka ce to mamman shi ta ci shagon sama to ai wani yace to baban nashi ya ci na kasa wai an mallo raban gida to ka gani ai wannan akwai abin da ya shahi wato zalimci saboda sai an duba wane da wadawa ka bari da wadawa wane ya bari wane ya bar kaza sannan dukiyar gabaki daya sai an kawo ta an san menene aka aji menene ya bari tunda ba za a zo ba ba a san ba me ya bari kuma a shigar bangaro dole sai an ganta ba sai ma kuma a irin wannan zamanin misali dole dukiya in aka zo yanzu misali zaka ga mutum ya mutu ai mafi yawa ba dukiya ba ake wari likiti ce ba kudi bane ba kawai ga sunan an bari a'a nan ga bar wani kudi nan ka bar wata wani babar inga can ga wani gidan ka can ga wani wannan inga to haka zo yanzu ya zai kidan kaga dole wannan abubuwan sai an yi mikidarin su dan a samu an global kamar misali in dukiya ta yi saukin rabawa sai a gani an global nawa ne ka bari tukun sai a zo a yi kisma wane yana kaza an zo an raba gado kai abinda zaka tashi da shi misali shine miliyan goma to kudin ba wasu shi kwata-kwata bai bar wa dukiya kawai kadara ce bai sai a duba to an yi bangare can wancan gida misali yana miliyan uku can ga wani miliyan bakwai to ya zai kai ku miliyan goma za a ba kenan sai a gama ma a saukai to shi yasa raban gado ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya dauki ragamar shi alqur'ani da kuma karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ya zamanto kada wani ra'ayi ya shigo ko kuma abin da ya shahi san zuciya wato ya shigo sannan kuma Allah sai ya kari da yage cewa wani ga abin da za a bashi wani ga abin da za a bashi namiji a bashi kaso nawa da zakari misal hadzil unsayin uwa in an zo a ba ta kaso nawa sudusi sulusi ɗaya cikin uku ko kuma ɗaya cikin uwa ba matawa ɗaya cikin shida matawa inda ɗa mata inda ɗa nawa za a bata nisfu da ɗa atumun in bata da ɗa to za mu zo mu gane sa sama wai ko babu masu dawa malama shabaka na kai mu wata to ala kulli hal wannan kasan da ubangiji subhanahu wataala yayi aka kasa wannan cewa ga wanda za a bashi wannan ga wanda za a bashi wannan ga wanda za a bashi me yake mana nuni shine can karshe Allah subhanahu wataala da yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatun min Allah wato uwayen naku da iyen naku gabaki da buku san ba wane ne wato yafi kusanta da amfani a wajenku misali so da yawa zaka gani cewa uba zai iya ganin cewa a diyen shi wane ne zai yi amfanar da shi alarki ba haka nan bane ba ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya sani dana yiwa wanda zai amfanar da kai in ma shine dan karamin wanda yake gashi nan karami to ala kulli hal shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya jara ga mu wato abin da ya shahi wato raban gari wannan hadisi malam da yace al hadisu 98 ba'd al 200 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala alhiqul fara'id bi ahliha فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى رجل ذكر وتوانا حديثي رواية عبد الله بن عباس يرد الله تثبت أغريش يكي توا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alhiqul fara'id bi ahliha wato kusadar da dukiya ta gado bi ahliha ga ma'abotanta fama baqiya abin da ya rage fa huwa li awla rajulin zakar to wannan yana za a sadar da shi ga wanda ya cancanta na kusa mafi kusa kuma shi ma zakar wato namiji a wata ruwaya yace aqsimul mala baina ahli alfara'id wato ku raba dukiya tsakankanin ma'abota cin wannan dukiya masu cinta saboda mun ce mine Allah subhanahu wataala ya raba gado cewa ga kowa abin da zai ci yace ala kitabillahi akan shari'a ta ubangiji subhanahu wataala saboda idan kace ala kitabillahi akan alqur'ani to ai akwai bayanai a sunna yasa dole kace akan shari'a ta wato ubangiji subhanahu wataala fama tarakat abinda kuma ya rage bayan an raba wato kowa an bashi kasan da shari'a ta wannan ya mishi to fali aula rajulin zakar wannan za a sadar da shi zuwa ga wanda yafi kusa mafi cancanta daga ciki kuma wanda yake wato namiji to wannan hadisin malam ya zo ne dan ya bayyana mana wato gadan wato ma'abota gado da kuma wanda suke wato asibai al'asaba inda yace alhiqul fara'id bi ahliha sai yace mi fama baqiya fali aula rajulin dhakar da yace alhiqu aba asadar alfara'ida wanda yake ashabul huquq bi ahliha sune ashabul huquq masu cin dukiya magada su wane ne akwai ha suwa ne ne annaba ba magana kawa ake malam Sama'ila masu cin dukiya akwai wa zai zanon wani su 15 maza 10 mata na yi 15 maza 10 mata musa kar da ce wajen malam na'am na malan da ya koya ma da uwa ya wada da wara zano maza ne ka zano mata da 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 jika da dan da uba ubun uba da eh dan uwa shegegi dan shi dan uwa eh eh
ammi
shegegi ne na ga kai shi waye akram tayyib eh mm sai wancan ne ummi ya shigo to kaji ko da dan da dan da dan da uba 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 dan uwa shakiki dan shi dan uwa li abi dan shi ammi shakiki dan shi ammi li abi dan shi miji maswa ne da li ummi wannan su 15 cikin maza kin to 10 na mata fa musab diya 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 za ta ci gadon wa za ta ci gadon wa diya diya uwa diya uwa el uwa shi ki iya da diya ta to Usman na'am na'am Sawa ka ga yi da sake ya yar yar da uwa uwar uwa kaka kenan je ka je ka je ka je ka baye ka je roban je ran bala tunda ka kasa kaka mace to sai kai giya eluwa eluwa can bayawa kaza ne e er uwa yan je ki jawa kasa ka ka sa ambata wa er uwa li abi li shaqiqiya li abiya to yo mata wa ba ba ta kasa ta can he mata su 10 kenan mata 10 kenan wannan sune mine sune wanda wato shari'a ta zamanto ta wanzar musu da abin da ya shafi gado malamai suke cewa wannan masu cin gado akwai masu cin gado kaɗai suke ci akwai masu cin gado kuma suna cin at-ta'sib suna zamantawa asaba ne asibai kenan bancin asibai akwai abin da ake wadi da Hausa asibai ne shine Hausa kenan idan ka duba masu cin gado su kaɗai wanda kawo gado suke ci malamai suka ce akwai uwa akwai kaka akwai kaka ta wajen uwa akwai miji da mata ita ma sannan kuma ƴar uwa da ummiya wannan su kawai gado ne furu da insu ne abinda aka yanka in wasu suka zo suka sha makance su suka sha makance wani wasu daga cikin su ana iya sha makance su a hudda su kwata kwata ba sun samu wasu kuma a'a in an sha in an zo sai dai su sabka daga wani kaso su koma wani kaso da za a baka rabi ko kuma ɗaya cikin takwas ɗaya cikin hudu na dukiya to in sai a maida ka ɗaya cikin takwas misali mata misali mata to wannan kuma kuma akwai wanda kuma suna ci litasib asibai ne shine idan ka duba akwai ɗa akwai ɗan ɗa akwai ɗan uwa akwai ɗan uwa shaƙe ɗan uwa shaƙiƙi akwai ɗan uwa li abi akwai ɗan uwa li abi akwai ammi shaqiqi akwai ɗan shi akwai ammi da abi shi ma wato da ɗan shi sannan da almu'tiq wannan malamai suka ce su bi ta'sib suke cin gado sannan kuma akwai wanda su suna da fard kuma suna da ta'sib suna cin fard din su kuma suna iya cin ta'sib an gane shine akwai uwa da kaka. Uwa da kaka shi in an kewayo an bashi raban shi, sai aka kewaya kuma ga ana neman asibai, sai aka kewayo ga uban ko ga kakan, sai a kara a wuce waje. To wannan duka yana daga cikin wato abubuwan da shari'ar musulunci ta karantar. Sannan shi kashe-kashen wato abin da ya shahi gado, akwai masu cin sulusani. Suwa suke cin sulusani? Ha? Suwa suke cin sulusani? Akwai sulusani biyu cikin uku. Wasu waye in suka haɗe suke cin sulusani? Fauka sanataini falahunna thulutha ma tarak. To akwai masu cin sulus. Wa yake cin sulus? Wasulusu ma tarak in kana. Tayyib, akwai masu sulusi, kakanni da uwaye suna cin sulusi. Nusuf, diya tana cin nusuf, miji yana cin nusuf. Rubu', miji ne falahunna falahu mata da miji, rubu' ma taraka. Sannan akwai sumuni, sumunin takawa. To ala kulli hal, wannan su ne kashe-kashen abin da ya shahi gado da shari'a ta karanta. Sannan sai malamai suke ambata cewa bacin wannan kuma akwai abubuwan da suke hana cin gado. Me yake hana cin gado? Abubuwa guda nawa? Abubuwa guda uku. Abubuwa guda uku suke hana cin gado. Abu na farko, kashi. Ga kashi wanda zaka ci gado. Misali, ɗa ya kashe mahaifi ko mahaifi ya kashe ɗa, ko mace ta mace ta kashe mijinta ko miji ya kashe matar shi. To wannan duka gado ya zamanto ba zai ci gadon shi ba, saboda shi ya kashe shi. Na ɗaya kenan. Na biyuwa, ikhtilafu dinin, rabuwar addini. Idan ya zamanto addini ba ɗaya ba, kamar yadda hadisin gaba zai karantar da mu, shi ma yana hana abin da ya shafi cin gado. Sannan na uku, wasiya. Mai cin gado dama ba mishi wasiya shi. La wasiyata lil waris. Na uku, hana cin barara. Yana cikin mi? Na uku, bauta. Kana bauta ma wani ko kuma ya bawa? Ba iya tashi ba, baya ci ba gado. Kinan mawani wal irs, wato wannan guda uku. To a wannan hadisin dai na farko, malam ya kawo mana bayani don ya nuna mana cewa idan aka zo rauban gado, abinda ake farawa shine ana fara da masu haƙƙi. Masu haƙƙi su ake fara ba ma gado. In aka zo rauban gado, za a duba a ga su waye. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'ida bi ahliha, wato ku sadar da wato gado ga ma'abota gadon. Kenan masu cin gado da farko su ake fara bawa. Kenan bayan su sai al'asaba su zo wanda suke asibai, sai su zo su a basu suma. Kina wannan hadisin yana karantar da mu. Sannan kuma yana karantar da mu al-mutabaqqa, na abin da ya rage, na wato abin da ya shafi gado za a ba mawa. Li aula zakarin rajul. Malamai suka ce to dan nan dan me Annabi sallallahu alaihi wasallama yace rajulin kuma yace zakar? Me rajul? Namiji. Daga an ce rajul, an san namiji ne. Zakarwa? Namiji ne. To dan me Annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace li aula rajulin zakar? Malamai suka ce abu na farko saboda karfafawa, cewa ayi ta'kidin cewa fa maza ne za a ba ma abin da ya rage, kenan su ne wato abin da ya shafi asaba. Sannan kuma malamai suka ce akwai abin da ya shahi wato hutarwa cewa daga nan zai hutar da za a hutar da unsa mushkil wato wanda shi ba namiji ba ba mace ba mata maza to mata maza kenan idan ya zamanto ana neman rajul shi ba a sa shi ba an fahimta malamai suka ce saboda a wannan in wato hudda shi sannan kuma suka ce malamai suka ce yana daga cikin karfafai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulin zakar yace lil itina'u bil jins dan a duba da jinsin saboda ai in aka ce rajul to idan yaro ne yaro ana ce mishi rajul alwalada ake ce mishi to kaga wani hiye ce a to in yaro ne bai cikin wasu ba ya ce ba sai annabi yace li aula rajulin zakar to zakar waye zakar yaro yana cikin zakar malamai suka ce kenan dan akula da jinsin ake nihi cewa jinsin namiji sawabin yaro ne ko babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan yi sannan kuma malamai suka ce karin bayani akan abin da ya shahi az-zukuriyya kenan shine ya tabbatar da cewa namijin sawabin yaro ne ko kuma wato abin da ya shahi wato babba ne idan aka ce rajul kuma yaro ba a kiran shi da rajul ana kiran shi da wato al-walad ko kuma abin da ya shahi wato as-sabi sai malamin yake cewa al-hadisu tasi wa tis'una ba'da al-mi'atayn عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا أقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر أتونا حديثي لك أسامة بن زيد يرضى الله تتبتع قريش يكتي وقلت نتي يا رسول الله يا مائكين الله أتنزل غدا في دارك بمكة ya rasulullah yanzu gobe zaka sabka a gidanka ne a makka wanda wannan ya waru ne bayan fathu makka wato an yi fathu makka hijira 8 ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 8 ga hijira sai annabi yake cewa wa hal taraka lana aqilun min raba'in shin yo aqil ya bar mana wani gida ne wato hal aqil shin istifham ne wai da aqil ya bar mana wani gida ne ma har zaka ce gobe zan sabka a gidana wane ne aqil dan uwan Ali wato Abi Talib ya mutu ya bar wato diya nawa sune diya hudu Abi Talib shi kuma mun san mi in annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya bar iya hudu ya bar Ali ya bar Ja'far ya bar Aqil ya bar Talib Abi Talib Al-Abbas dan Abbas shi ammi ne shi kuma nan Abi Talib amman ne Abi Talib yawa ya ammi ne Abi Talib sai ya bar Aqil ya bar Ja'far ya bar Ali ya bar Talib akwai Talib su hudu ne Talib wanda ai aja Ali da Ja'far su suka shiga musulunci shi Talib malamai suka ce lokacin da aka zo yakin Badar aka rasa gawar shi Talib wai sai ya zamanto Abi Talib da ya mutu ya bar mutum nawa mutum hudu su duka su hudu kenan malaman su ne za su ci gada shi to bi sun musulmuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace la yarsul katul muslima wala muslimar kafir wato musulmi bai cin gadan kafiri aka kafiri bai cin gadan musulmi an fahimta to su wannan biyun da Ja'far da Ali sun musulmuta kenan ba za su ci gadan wa gadan amman su baban su Abi Talib sai wa zai ci sai wannan biyun Talib da Abi aka zo Badar Talib shi ma a nan Badar aka ce ya bace an rasa shi kwata-kwata shi an ce ba gaba gawar shi ba gaba inda wanda ya kashe shi ba gan shi ba gaba ke da to kenan yanzu surawa aqili shi zai ci gadan duka nawa duka na baban shi gaba ke da ya zo maka ya sai da komi alamai suka ce ya sai da duka duk gidajen ya sai da su
gabaki daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa wa hal taraka lana aqilun min rabai shi aqili ya bar mana wani gida ne ma barantana yanzu a ce wannan to shi aqili kuma amma ya musulunta kafin sulhul hudaybiyya ne ko bayan sulhul hudaybiyya ne ya musulunta dai daga baya kina ala kulli hal shine usama yace tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya rasulullah wai atanzilu gadan fi darika bi makka goban mun je wai a gidanka zaka sauka a makka sai yake ce mishi wa aqil ya bar mana wato wani gida ne wato duka ya zamanto ya saida abin da ya shafi gidajen wato gabaki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka san da cewa wato la yarsul muslimu kafir wato la yarsul kafirul muslima kafiri bai cin gadan musulmi haka musulmi bai cin gadan kafiri mutum ne yana da mutum ne mahaifin shi kafiri to idan ya mutu baka ci bagadan shi haka kai ma idan ka mutu ba ya ci bagadan ka yasa turawa su da mun ba wani gado ba suke in ya mutu yayi ce ya ba kare kudin wai ya ba kare kudin wai da wani wai a yi ama kare musulunci wallahi ne yema ne musulunci ne yema ne shi yasa ko in ya kasance mutum misali mahaifin shi kafiri duk dukiyar da yake da baya ci bagare shi idai kai da awa ka kira shi musulunta in kana son ka samu wani abu kuma ka hakura to shi kenan haka shi ma kuma da duk dukiyar da yake da in dai mahaifin shi kafiri ne ba abin da zai ci wannan ita ce shari'ar musulunci kamar yadda muka ce ikhtilafu din yana daga cikin mawani'ul ibs wato sabanin addini yana daga cikin abubuwan da suke hana wato abin da ya shafi wato cin gado to shine annabi sallallahu alaihi wasallam nan wato ya karantar da mu na'am ya bashi ban gane bai bashi kawai yanzu yazo ya bashi dukiya kashin ya karaba kenan ba ta uban bace ba gado bane eh dai in yazo zai mutu kuma masalai yanzu kuma in yazo yana mutuwa lokacin da irin musulmi yazo zai mutu misali zai yi wasiya yana gargara to shin nan yayi ce to ina mutu ba ma dana dukiya ta misali kahuri ne yayi wasiya yace ina mutu ba ma dana dukiya ta to wannan yan bashi ko kuma ba a bashi dan yaka da malam ya shigo yaka tambaye shi da fata abinda muka faɗi daidai nan zan musaya da fata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin